الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيار غواتان سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نغا مكة زوا مدينة دبو دايا دا داري هدو دا أربعين دا هدو وادا تايدي دا بيو غواتان ترى شكرة دبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية كماليان دا مكسابة هدوا اواند مسلا تيمي البركة كاركشن وانا نشيبيا تأور مومني آئشاء الله يكارا متدى da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne wallafar Dr. Uthman Muhammadul Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 52 a cikin wannan littafi muna nan dai in ba a manta ba wajen karanta wasu shubuhohi game da aibata sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma yanda malam yake bin waɗannan shubuhohi ɗaya bayan ɗaya yana warware su mun tsaya akan shubha ta bakwai inda aka ce sayyidina Abubakar wal iyazu billah ya zalunci nana Fatima game da mas'alar gado to mun yi darussa wato darasi guda biyu a cikin wannan shubha ta bakwai inda ainihin wato muka ce su masu wannan suka sun yi sabani game da shin abinda suke tuhuma ko suke zargin sayyidina Abubakar da yi na hanana na Fatima gonar Fadak to sun kasu gida biyu sun ce kyauta annabi ya bata wasu kuma sun ce a'a gado ne bayan rasuwar annabi sayyidina Abubakar ya hana ta to mun dauki waɗanda suka tafi akan cewa gado ne ba kyauta bace to mun kawo maganganun da ainihin wato da ruwayoyi da suke nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce su annabawa ba a cin gadan su abinda suka bari sadaka ne ga al'umman musulmi mun karanta ruwayoyin duk da bambance-bambancen ainihin wato lafuzza din su sannan mun tattauna game da cewa ainihin wato ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadai ba har sauran annabawa dukkansu ba a cin gadan su to bayan ita nana Fatima radiyallahu anha ta yi dogaro da fadin Allah yusikum Allahu fi auladikum har zuwa karshe wannan ne yasa ta zo neman ainihin wato gado shi kuma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kalli fassarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan aya ta yusikumullahu sai ya aiki da tafsiri da bayanin da aya ta kunsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ba wasu cikin sahabbai sun ruwaito hadithin mu annabawa ba a cin gadan mu abinda muka bari sadaka ne kenan kalmar ko ayar yusikumullahu fi auladikum tana magana ne akan sauran gamagarin mutane amma ba a magana ba ta magana ne akan annabawa ina fata an fahimta to sun kawo wasu ayoyin da suke nuna cewa ai banda annabi sallallahu alaihi wasallam ma akwai wasu ayoyin da suke nuna cewa an ci gadan annabawa
كمن يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا دكما وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين waɗannan ayoyi su ma in kun tuna darasinmu na ƙarshe su muka ɗauka malam ya ta ƙoƙarin fassara mana me waɗannan ayoyin suke nufi yarisuni wa yarisu min ali yaqub shin annabi zakariya yana addu'ar Allah ya bashi dan da zai ci gadan dukiyarsa shin da aka ce warisa sulaimanu daud shin annabi sulaiman gadan dukiya yayi daga annabi daud to dukkan wanda yake biye da mu a cikin wannan karatu mun ji cewa fassara da malamai ainihin wato ƙwararru a fannin fassara alƙur'ani suka fassara shine wannan ayar ba tana nufin gado na dukiya ba, gado ne na annabta da ilimi da hikima da basira. Na fata an fahimta dukkan wata shubha da take makale da waɗannan ayoyi guda biyu kusan malam ya fito da ita kuma ya warware mana ita. Wannan yayi ko? Sannan kuma sai muka ɗauki tunda su ma gida biyu suka kasu, wasu sun ce gado ta zo nema, wasu sun ce mai kyauta annabi ya bata. To sai aka dawo kan matsalar da suka ce annabi ya bawa nana Fatima fadak, har suka kawo fadin Allah wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabn sabil wala tubadhir tabdhira. Suka ce wai bayan saukar wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bana nana Fatima fadak. To anan ne malai ke cewa wannan kissa ta fassara wannan aya wa ati dhal qurba da bayar da kyautar fadak ga nana Fatima, wannan kissa ce da bata tabbata ba ta ƙarya, bal ma wannan aya ba a daidai wannan lokaci ta sauka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba wa nana Fatima radiyallahu anha wani abu ba. Nana Fatima radiyallahu anha ta nemi fadak ne ta fuskar gado ba ta fuskar kyauta ba. An fahimta, domin an yi fatuhu Khaibar a farkon shekara ta bakwai, lokacin da aka yi fatuhu Khaibar Zainab yar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan shekarar ne tuwafiyat a an yi Khaibar shekara ta bakwai, ita kuma ta rasu shekara ta nawa ta takwas. Sannan Ummu Kulthum binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta rasu a shekara ta tara. Kaga kenan lokacin da aka yi fatuhu Khaibar nana Zainab tana nan, nana Ummu ainihin wato Kulthum tana nan. To ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware kyautar fadak ya bawa nana Fatima tare da cewa Zainab tana nan, Ummu Kulthum tana nan? Kenan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kuna zarginsa da cewa baya yin adalci wajen kyauta da yake yi wa ƴaƴansa. Kuma ga hadithin An-Nu'man bin Bashir da ya zo ya ce ya ba wa ɗansa kyauta, Annabi ya ce ka ba wa sauran ƴaƴan naka? Ya ce a'a, ban ba su ba. Ya ce to ni ba na shaida akan zalunci. To kaga kenan ashe sai aka fahimci ka ɗauki wata kyauta ka ba wani cikin ƴaƴanka ka hana wani, Annabi ya fassara wannan da zalunci. To sai kuma kamar kuna zargin Annabi masu wannan shubuhar kenan cewa ya ba wa nana Fatima kadai kyauta bai ba sauran ƴaƴan ba, kenan wannan hadithin na Nu'man bin Bashir ya za'a yi da shi? Shi ma dai ya muka warware ainihin wato wannan shubuhar din ko? To idan ba ku manta ba za mu tashi kan daidai wata gaba da ya ce wa fadakun wa fadak كانت بيد رسول الله. أنغغورن قال المؤلف رحمه الله تعالى كافي متاشي دغا كان wannan gaba sai mallai yace abun ban mamaki game da wannan al'amari. Bayan rasuwar sayyidina Abu Bakar Siddiq, sayyidina Umar shi ya zama khalifa, sannan Uthman ya zama khalifa, sannan sayyidina Ali ya zama khalifa. Idan ma mu dauka cewa fadak, wannan gona ta fadak tana da Fatima ce, ko dai ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta din, to ai yanzu ta shiga cikin mulkin nana Fatima. To kuma ta rasu bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida. To idan har wannan fadak ta nana Fatima ce, ko dai ta fuskar kyauta da aka ce Annabi yayi mata, ko kuma ta fuskar gado da ta gada bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ai ita ma bata dade ba bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida, ita ma ta koma zuwa ga Allah. Kenan fadak ta koma ga magadanta ita ma. An gane ko? Wanda sayyidina Ali yana daga cikin waɗanda za su ci gadanta, wanda in an tashi yana da rubu'i shi ma a cikin fadak. Sannan akwai ƴaƴanta, akwai Al-Hasan, akwai Al-Husayn, akwai Zainab, akwai Ummu Kulthum. waɗannan su kuma kaga su ne raguwar ƴaƴan da Nana Fatima ta bari, kaga su kuma za su raba raguwar Fadak bayan an ba wa Sayyidina Ali rubu'i, su kuma za su raba raguwar lidhakari mithlu hadhil unthayaini. To lokacin da aka kalifantar da Sayyidina Ali radiyallahu anhu, bai har ya gama kalifancinsa ba a ji ya ba wa ƴaƴan Nana Fatima Fadak ba. To idan Sayyidina Abubakar yayi zalunci ya hana Fatima Fadak, Umar shi ma yayi zalunci ya hana Fatima Fadak, Uthman shi ma yayi zalunci an ce ya hana Fatima Fadak, to li'annahum mana'u Fadak ahalaha falima la yata'addal hukm. Mala yace me yasa hukuncin to ba zai tsallaka ba ila Aliyin zuwa ga Sayyidina Ali, domin shi ma ya hana Fadak ne, bai dauki rubu'in sa ba, kuma ba a ji cewa ya bawa Hassan da Hussein da Zainab da Ummu Kulsum, ba a ji ya ba su nasu ba. To idan wayancan sauran khulafa an ce sun yi zalunci a wannan, to shi Sayyidina Ali shi kuma me yayi da shi kuma ya zama khalifa bai dauki Fadak din nan ya bawa masu ita ba? Ina fata an gane. Sai zamana irin hukuncin da aka yi masa in za a yi adalci, sai irin hukuncin da aka yi wa Abubakar, Umar, Uthman, to a babun adalci sai a yi wa Sayyidina Ali irin wannan hukuncin. Duk da cewa mu a wajenmu duk babu wani wanda ya yi zalunci, Sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, wala Ali, duk ba wanda ya yi zalunci akan wannan matsala. To za mu tashi kan gabar da ya ce wa Fadak kanat biyadi rasulillah. Ita gonar Fadak din nan ta kasance tana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwfiya, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya koma zuwa ga Allah, kanat biyadi Abubakar, sai wannan gona ta Fadak ta dawo hannun Sayyidina Abubakar. Bayan Sayyidina Abubakar ya rasu, thumma Umara, sannan sai kuma wannan Fadak din ta koma karkashin kulawar Sayyidina Umar. Wa fi ahdi Umar, a zamanin Sayyidina Umar yana khalifa, jaa al-Abbas wa Aliyun, da al-Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Aliyu kanin manzon Allah kuma sirikinsa, sun zo wajen Sayyidina Umar, wa talaba minhu, suka nemi alfarma a wajen Sayyidina Umar, ayin ta kuna biyadaihima, suna san Fadak ta kasance karkashin kulawarsu, suna so ya ba su Fadak su ci gaba da kulawa da ita. Fadahuma iyaha, Sayyidina Umar kuma yace babu laifi, ku je ku ci gaba da kula da Fadak. Idan haka ya ba wa Sayyidina Al-Abbas da Sayyidina Ali Fadak, yace ku ci gaba da kulawa da ita. Yudiraniha, domin su ci gaba da gudanar da ita. Thumma kanat biyada Ali, sannan ta dawo hannun Sayyidina Ali ma daga karshe, shi ya zamto yana kula da ita. Wa dhallat indahu, ta ci gaba da zama karkashin kulawa da gudanarwar Ali ibn Abi Talib, ila an tuwfiya, har zuwa lokacin da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya rasu, Fadak tana hannunsa, sanata 40 hijriya, a shekara ta 40 bayan hijira. To bayan rasuwar Sayyidina Ali, hannun wa kula da kuma gudanar da Fadak ya koma. Thumma biyadil Hasan, bayan Sayyidina Ali ya rasu, sai kuma kulawa da gudanar da gonar Fadak ya koma hannun Sayyidina Al-Hasan. Thumma al-Husayn, sannan ta dawo karkashin kulawar Sayyidina Husayn. Thumma al-Hasan bin Al-Hasan, to bayan dukkan su biyun sun koma zuwa ga Allah, sai kuma kulawa da ita ta koma hannun Al-Hasan ibn Al-Hasan radiyallahu anhuma, wato sai ta koma hannun Hasan dan Hasan, kaga jikan Sayyidina Ali kenan. Wa Ali ibn Al-Husayn, bayan nan kuma sai ta koma hannun Ali ibn Al-Husayn. To daga hannun Ali ibn Al-Husayn, thumma Zaid ibn Al-Hasan, sannan ta koma hannun Zaid ibn Al-Hasan. Inda gado ce ya zace ta wannan jujjuyawar, kulawa ce, a gane ko? Tunda ta zama kaman gado ce ko kuma wakafi ce ga al'umman musulmi gaba daya, da kulawa da ita, sai ta fada hannun waɗannan manyan ainihin wato makusantan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka koma cikin Fathul Bari mujalladi na 6 shafi na 239, zaka ga ainihin wato wannan bayanin karkashin hadisi mai lamba ta 394. Wa nahnu, mala yace mu ahlus sunna, nunazzihul jami'a, mu fa muna tsarkake muna wanke dukkanin su, babu wani wanda muke ganin game da Fadak din nan yayi son zuciya, ko game da Fadak din nan yayi ba daidai ba, ko game da Fadak din nan yayi zalunci, mu a wajen mu duk tsarkakakku ne, Allah ya kara musu yarda. Nunazzihu Abubakarin wa Umara wa Uthmana wa Aliyan radiyallahu anil jami', yake cewa mu fa muna tsarkake dukannun su muna tsarkake sayyidina Abubakar bamu yadda yayi zalunci ba Uthman Umar bamu yadda yayi zalunci ba Uthman bamu yadda yayi zalunci ba haka shi kansa sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in duk ba wanda yayi zalunci wa man kanat fadak fi yadihi ila wato wa man kanat fadak da kuma duk wanda ma kulawa da gudanar da gonar fadak ya komo hannunsa ila Zaid bin al-Hasan har zuwa kan Zaid bin al-Hasan duk cikin su babu wanda muke zargin sa da zalunci game da kula da kuma gudanar da fadak falam takun fadakun ko falam takun fadaku hibatan walam takun kadhalika irsan min annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kenan fadak bata zamto kyauta ba kuma bata zamto gado ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko da aka maganar fadak fadak kuma za ka ga suna da yana daga cikin abin da suke yawan kwarzantawa maganar fadak din nan an gane ko suna yawan aibata sayyidina Abubakar da waye suna la'anta su wai saboda sun zalunci sayyidina Nana Fatima sun hana ta gado to kaji mas'alar gadon Fatima din nan da zaka dinga jin wani lokaci ana taso da ita ana tashin tashina akan ta duk wanda yayi wannan karatu kuma yana neman gaskiya ya fahimci wannan mas'ala ta fadak babu wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi danniya ya hana wani cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsa na gado ko faniyan mala yace sai mas'ala ta biyu kaifa yatrukun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu hadhal mal to a hankalce ma ta yaya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar irin wannan dukiya ta fadak da kuma rabansa na Khaibar wa huwa zahidu alhalin mun san shi mai gudun duniya ne sannan wa mimma yadullu ala hadha daga cikin abin da ke nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam gudun duniya ne a ransa shine tarbiyarsa ba zuwa yayi tara abin duniya ba daga abin da zai nuna ma cewa annabi zahid ne kuma shine shugaban masu zuhudu abin da zai nuna ma haka al'amura ne da dama daga ciki baraka ji wannan hadisi hadith ummi salama radiyallahu anha hadithina na ummu salama Allah ya kara mata yadda wa fihi a cikin hadithin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wata rana nana ummu salama tana bada labari tace annabi ya shigo gidanta wa huwa sahimul wajhi ay mutagayyirul wajhi ya shigo fuskar sa ta canza yana cikin damuwar ransa a bace qalat nana ummu salama tace fa hasibtu zalika min waj'in sai nayi tsammanin wannan canji da na gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko rashin lafiya ne ma'ana sai take tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya domin ya shigo babu walwala fuskar sa ta canza ta daure fa qultu ummu salama Allah ya kara mata yadda tace sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah araka sahimal wajhi na ganka kana cikin damuwa fuskar ka ba walwala fuskar ka ta canza amin waje'in ko baka da lafiya ne fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yace ko kada lafiya ta kalau walakinna dananira sab'ata allati utina biha ams sai dai abin da ya dame ni abin da yasa kike ga fuskar ta ta canza abin da yasa kike ga ni cikin bacin rai da damuwa dinaran da aka kawo mana ko dai ainihin wato na gani na abin nan na zakka ko kuma na ainihin wato jizya da ake karbowa daga wasu waɗanda ainihin wato suke karkashin daular musulunci kuma ba musulmi ba yace to wannan dinaran wayannan kudaden ne da aka zo mana da sojiya amsayna walam numfiqha abin da ya dame ni shine gashi har mun yammata har yamma tayi walam numfiqha bamu gama rabar da su ba abin da ya dame ni shine akwai ƴan sauran dinaran da suka rage mun yi tarabawa jiya amma har zuwa yanzu ga yamma tayi ban gama rabar da su ba wannan shine damuwa ta to annabi sallallahu alaihi wasallam kaji yanda yake shi ba tarawa yake ba an gane ko haka wani mawaki yake cewa bai aje dukiya ba shi dai kyauta yayi khairul khalqi an ka ba manyan ayoyi an gane ko yace bai tabi shi ba aje dukiya ba kyauta yake annabi sallallahu alaihi wasallam baya ajiwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan hadithin na farko yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji dinarai yan dinarai da basu kai sun kawo ba sun hana shi kwanciyar hankali sun hana shi nutsuwa bai samu walwala ba har sai da ya rabar da su ballantana a ce a bayan rasuwar annabi har ma an samu wani tarun dukiya da ya bari har a ce iyalansa sun zo suna ta fada akan ba ba su gado ba mafo wannan hadithin hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi wa ma'ana sahimul wajhi ay mutagayyirul laun wato ay mutagayyirul laun wanda launin sa ya canza ka koma cikin ainihin wato an-nihaya fi garibil hadith mujalladi na biyu shafi na 429 za ka ga fassarar wannan kalma ta sahimul waji ay mutagayyirul laun wanda launin fuskar sa ya canza sallallahu alaihi wasallam hadithi na biyu tuwuffiyan nabi sallallahu alaihi wasallama ana sake tuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa dir'uhu silkensa na yaki marhunatun yana can wajen jingina inda yahudiyyin a wajen wani bai yahudi muqabila 30 sa'an a madadin kwanan abinci 30 sa'i 30 istalafaha da yaranta a wajen bai yahuda annabi hayyabar duniya akwai silkensa da ya bayar jingina ya karbo abincin mudu 30 ko kwano 30 ya kawo iyalinsa suka ci har annabi ya bar duniya akwai wannan silken nasa na yaki a hannun wani bai yahudi da aka rance abinci a wajensa an gane wannan yake cewa faman indahu fadakun yanzu wanda yake da gonar fadak wa sahamu khaybar yake da rabansa na khaybar yarhanu dir'ahu amma shine zai bada jinginar silkensa muqabila 20 sa'an a bashi a madadin kwano 20 ko 30 na abinci an fahimci wannan fikin kun gane me yasa malai kawo wannan hadisin ya kawo shi ne dan ya nuna muku annabi fa haka ya koma zuwa ga Allah bashi da komai nasa da ya mallaka wannan fadak da ake ta magana ta ya riga ya tabbatar hadisai sun inganta sahabbai sun ji daga gare shi cewa duk abin da ya bar duniya ya bari sadaka ne inda ba dan haka ba da kaga kafin ma ai maganar na Fatima a bata gadanta da sai an fara min ba'du wasiyatin yusi biha aw me aw dayn yanzu akwai dayn akan annabi sallallahu alaihi wasallam na jinginar silkensa ko to kaga da buƙatar a ji ai settling din wannan ainihin wato jinginar a karbo silken a biya wannan ainihin wato bai yahude daga cikin wannan gona ta fada ko rabansa na Khaibar an gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Kitabul Jihad babu ma kila fi dir'in nabi sallallahu alaihi wasallam babun abinda aka fada game da silken annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2916 wa yadhkuruna an Fatima har wa yau dai su wayannan mutane masu aibata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna fada game da nana Fatima annaha wai ita nana Fatima lamma muni'at fadak wai lokacin da aka hana ta fadak gadibat ta yi fushi ta fusata wa zahabat ila qabri abiha tashtaki ilaihi wai ta je kabarin mahaifinta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai kara an fahimci wannan wai nana Fatima lokacin da tazo tace a bata gadan fadak aka hana ta har karar sayyidina Abubakar ta kai kabarin mahaifinta wa hadha kadhibun mala yace wannan labarin kanzan kurege ne wannan ƙarya ce bal ba ma haka ba wala yaliqu bi Fatima radiyallahu anha wa ardaha bai ma dace ba a jingina wa nana Fatima wannan masala bai dace ba ma a ce wai ta je kabarin mahaifinta ta kai kara wadda ta fito gidan tauhidi gidan annabta a ce wai bayan an mahaifinta ya rasu ta je kabarinsa ta kai kara yace wannan bai dace ba ma a jingina wa nana Fatima Allah ya kara mata yadda fa inna Allah yaqulu anil abdi salih annabiyil karim yaquba alayhi salatu wassalam domin Allah madaukakin sarki ya fada ya ba mu labari game da bawan nan nasa na kwarai annabun nan mai girma yaqub alaihi salatu wassalam qala annabi yaqub yace inna ma ashku bathi wa huzni ila allah wa a'lamu min allah ma la ta'lamun inna ma ashku bathi wato ina bayyanar da tsananin damuwa ta ne kawai shine innama ashku batsi ina bayyanar da tsananin damuwa ta ne kawai wa huzni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah kaji su annabawa in sun tashi kai kara zuwa wajen Allah suke kaiwa yace innama kawai ku sani ashku batsi ina bayyanar da tsananin damuwa ta wa huzni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni ina sanin abinda ba ku sani ba game da Allah wal mashhur aya suratu yusuf aya ta 87 wal mashhur anna aba bakr taraddaha hatta radiyat abinda yafi shahara daga wajen malamai sayyidina abubakar tunda shi yana da hadisi kam ya tsaya akan hadisi amma tunda nana fatima ta nuna damuwa yayi tararrashinta yana kwantar mata da hankali har sai da ta yadda kama akhraja hadha kathiru min ahli al-ilm kaman yanda da yawa cikin malamai sun ainihin fitar da wannan ruwaya an Sha'bi daga Imam Sha'bi mursalan sahihan didda cewa ruwaya ce mursala amma kuma ta inganta ka koma cikin Fathul Bari mujalladi na 6 shafi na 233 was Sha'biyyo shi Imam Sha'bi min kibari tabi'in yana cikin manya-manyan tabi'ai wallahu a'lamu bi haqiqatil amr Allah shine yafi mu sanin hakikanin al'amarin hakikanin tunda bana nan baka nan shi mai aibata sayyidina Abubakar ko Umar ko Uthman akan wannan duk ba wanda yake nan lokacin da abin ya faru amma dai abinda ruwayoyi da tarihi ya tabbatar shine wannan Allah shi yafi sanin hakikanin al'amari wa kadhalika al-mashhuru haka ma abinda yafi shahara anna Fatimata nana Fatima lokacin da ta rasu gassalatha Asma'u bintu Umayis nana Asma'u bintu Umayis ita ce tayi mata wanka wa Asma'u in baka san Asma'u bintu Umayis dinnan ba zaujatu Abi Bakr as-Siddiq kaga dai ana nuna yayi alaka tayi tsami ba a kaza tayi fushi tayi kaza to wanda tayi wa nana Fatima wanka bayan rasu nana Fatima matar sayyidina Abubakar din ce ita ce Asma'u bintu Umayis ita tayi mata wanka fa kaifa tugassiluha zaujatu Abi Bakr as-Siddiq tayaya za a ce matar Abubakar Siddiq tai mata wanka wa Abubakar la yadari bi mauti a ce wai ai sayyidina Abubakar bai ma san da mutuwar ta ba da haka suka dinga nuna ai lokacin da ya tara su ma bai ma san ta mutu ba ya za a yi matar sa ta je tai mata wanka amma a ce shi bai san da labarin rasuwar ba wasahihu zance mafi inganci annaha dufina laylan nana Fatima an binne ta ne da daddare walam yu'dhan Abubakar fiha ba sanar da sayyidina Abubakar ba wajen binne ta ya san ta rasu matarsa ce tai mata wanka amma da aka je binne ta an je an binne ta ba tare da an sanar da shi sayyidina Abubakar ba kuma dan an je an binne ta da daddaren wannan ba wani abu bane bako a binne mamaci da daddare domin wa Aishatu dufinat laylan nana Fatima ita nana Aisha radiyallahu anha ita ma da ta rasu an binne ta ne da daddare bal wa sayyidul khalqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina laylan bal shi kansa ainihin wato uban tafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma an binne shi ne da daddare wannan shubuhar ta fito da haka an danne wa nana Fatima hakkinta ba danne mata ba ash-shubuhatu thaminatu mala yace sai wata shubuhar ita kuma ta takwas qawlu umara an bai'ati abi bakr as-siddiq innaha faltatun sun sake kama wata kalma suka ce fadin sayyidina umar game da zaben sayyidina abubakar da yi ma sayyidina abubakar mubaya'a innaha faltatun wai sayyidina umar ya ce wannan zabe da aka yi wa sayyidina abubakar ko mubaya'a da aka yi wa sayyidina abubakar mubaya'a ce wadda aka yi ta babu shiri domin falta zaka ji fassarori da dama malamai sun yi fassara sun fassara wannan kalma faltatun wasu suka ce amalul la nadhira lahu shine falta wato mubaya'a da aka yi wa sayyidina abubakar wata irin mubaya'a ce da ba ta ban irin ta ba shine innaha falta kana iya fassara ta da haka ko kuma innaha faltatun wato mubaya'ar sayyidina abubakar mubaya'a ce wadda ta faru ba tare da an shirya ba abinda ba a gama shiri ba ya faru shi ana kiransa falta ku koma in kuka karanta kuka tuno kissar Saqifatu Bani Sa'ida Saqifatu Bani Sa'ida can baya mun karanta ya akai ya faru har sayyidina abubakar ya zama ainihin wato khalifa. Wasu kuma suka ce ina falta wato mubayi'ar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu innaha falta ghairul maqsuda, ba ita aka nufa ba. An ji cewa ga al'ansar can sun fara tattaunawa, sayyidina Abubakar Umar ya gaya sayyidina Abubakar cewa ya kamata a je dan a ga me yake faruwa. An je ne dan da ana tunanin a bari al'amura sulafa a kai Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan a zo a yi mubaya, a zo a zabi shugaba. To sai kuma abin ya faru, sai aka je, kuma har abin da ya wakana a gurin. Ko kuma ka ce innaha falta, wato an yi ta ne bagatatan, shi ne innaha falta. Faltatun, kalmar faltatun kamar yanda ainihin wato Ibn Hibban ya faɗa yake cewa falta shi ne farkon abin da aka yi shi ba jama'a da yawa, duk da cewa daga ƙarshe an samu jama'a da yawa, shi ake kira falta. Ma'ana farkon mubayar sayyidina Abubakar, farkon mubayar mutane ne ƴan kaɗan ba masu yawa ba, daga baya kuma duk mutane suka aminta suka zo suka yi mubaya'a, shi ake kira da falta. Ina fata gane. Wanda irin wannan galibi akan wato ana tsoron wani lokaci irin wannan abin da aka yi shi da mutane ƴan kaɗan ba tare da mutane da yawa ba, ana tsoron faruwar wani sharri a musamman ga waɗanda za su saba da abin da aka gudanar a gurin. To kuma Allah madaukakin sarki sai ya tsare ma, gashi mutane ƴan kaɗan ne suka fara yin mubayar kafin jama'a da yawa su zo, kuma ba a samu wani sabani wanda ya hana ko ya haifar da wani sharri ba a cikin mubayar da aka yi wa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Shine abinda Ibn Hibban yace, ai inna ibtida'aha kana, wato farkonta ta kasance an gairi mala'in kathirin, ba tare da mutane da yawa ba. Wa shay'u idza kana kadhalika, idan abu ya zamto farko an faro shi da mutane kaɗan ba masu yawa ba, ana kiran wannan abun faltatun. Da haka sayyidina Abu Umar da yace innaha falta, ma'ana an mubayar sayyidina Umar Abubakar an yi ta ne da mutane ƴan kaɗan, daga baya kuma sauran mutane da suka zo suka yi mubaya'a. Fa yatawaqqa'u fihi ma la'allahu yahduth min ash-sharri bi mukhalafati man yukhalifu, irin wannan galibi abu ne da ake tsoron kar wani sharri ya faru saboda sabawar waɗanda za su saba. Fi dhalika adatan, al'adance in mutane ƴan kaɗan suka yi, to da yawan in sun zo za su iya cewa su ba su yadda ba, to kuma sai Allah ya tsare ba a samu hakan ba. ƴan kaɗan suka yi kuma da yawan ma da suka zo suka goyi baya, ana kiran wannan falta. An gane wannan? To har wa yau akwai fassarar faltatun. Suka ce faltatun ɗin nan shine in ana kiran al-lailul lati yashukku fiha, wai daren da ake kokonto a cikin sa, hal hiya min al-ashhurul hurum, shin wannan daren shi ma yana cikin watanni masu alfarma, wanda a al'ada Larabawa ba sa zara makami a cikin watanni masu alfarma, ba sa yin yaki a ciki. To duk wanda ya zamto yana jiran ya dauki fansa, duk wanda yake so ya dauki fansa wani lokaci yakan yi dako a irin wannan daren da ake kokonton ya shiga cikin watannin alfarma ko bai shiga ba, to irin wannan idan wannan daren ya zo sai amfani da wannan damar sai ya dauki fansa na ainihin wato ga wanda yake so ya dauki fansarsa, kafin a tabbatar da cewa watannin alfarma din sun fita. Ma'ana cikin watannin alfarma ba a yaki. An gane ko? To idan aka zo ƙarshe-ƙarshen watannin alfarma, wani lokaci akan samu shin wannan daren shine daren dan tana iya watan na ƙarshe cikin watannin alfarma, wani za ka ga ko ya zama 29 ko 30, saboda haka akwai yiwuwar wannan daren ya zama shine daren ƙarshe cikin watannin alfarma, akwai yiwuwar kuma ya zama to ainihin wato ba shi bane daren ƙarshe. To shi wanda yake so ya dauki fansa ga wanda yake so ya dauki fansa a wajen sa, yakan yi amfani da irin wannan daren wanda babu tabbas, ba a yanke cewa yana cikin watannin alfarma ko baya ciki ba, to sai ya dauki fansa. To sai aka kamanta mubayar da sayyidina, sai sayyidina Umar ya kamanta mubayar da aka yi wa sayyidina Abubakar da al-ashharul haram, wato wata mai alfarma, wal falta, wannan falta din shine bima waqa'a min ahlir riddati, sai yace abinda ya faru ga waɗanda suka yi ridda. Kaga ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, tunda idan al-faltatu shine mutum ya amfani da wani dare da ake kokonton yana cikin watannin alfarma ko ya fita daga ciki ya dauki fansa, to sai sayyidina Abu Umar sai ya kamanta irin wannan mubai'a ta sayyidina Abubakar da irin wancan ainihin wato sai ya kamanta riddar da masu rudda suka yi lokacin da ya zama khalifa, duk da cewa Allah madaukakin sarki ya tsare sharrin masu ridda da waɗanda suke tare da su, abun bai zamto yayi tasiri ba. To wannan yana daga cikin abin da Sayyidina Umar yake nufi da cewa kalifancin Sayyidina Umar a Abubakar innaha falta, abu ne wanda aka yi tsammanin wani sharri zai biyo baya, al'amura za su cabe sai Allah ya tsare. Domin ana cewa annabi ya bar duniya, Sayyidina Abubakar ya zama khalifa, ai an samu yan kabila kaza sun balle, yan kabila kaza sun balle, wayannan sun yi ridda, wayansu sun ce sun hana zakka. To sai Allah ta'ala kuma ya sanya wa Sayyidina Abubakar natsuwa, duk da cewa ga abinda aka kudura cewa ainihin abinda annabi ya gina a rusa shi, sai Allah ta'ala ya tsare faruwar haka. To shine Sayyidina Umar yake kamanta irin mubayi'ar da aka yi wa Sayyidina Abubakar da innaha falta. Allah ya sa an gane. Akwai wata fassarar ta falta, suka ce faltatun shine ma waqa'a min mukhalafatil ansar, abinda ya faru na sabani da aka samu tsakanin al-muhajiruna da al-ansar a dai waccan rumfa ta saqifatu bani sa'ida, wa ma araduhu min mubayati sa'd bin mu'az, da abinda suka kudurta su al-ansar na siyuwa shugaban su sa'd bin mu'az su masa mubaya'a, wanda da hakan ta faru kila in muhajirun sun taso za a iya samun sabani, za a samu kaza, to sai aka yi wuf aka zabi Sayyidina Abubakar ya zama khalifa, wannan kuma Allah ya tsare faruwar fitina. Wannan ita ma ana kiranta falta. Da haka sai suka dauki wannan kalma sai suke ta yayata ta da wata ma'anar daban, wadda za su samu wata abun nan su ce ai to kaji ma zaben da aka yi Sayyidina Abubakar din ma shi kansa Umar ya yarda zabe ne da aka yi bisa rashin dacewa, bisa rashin cancanta, domin Sayyidina Umar da kansa ya ce innaha falta. Kun ji ma'anonin falta? An gane? Mun yi ta'arifin falta da wajen ta'arifi ya kai wajen guda hudu ko biyar. Amalun la nazira lahu ana kiransa falta. Al'amru ya hadusu min gairi ihkamin ana kiransa falta. Ghairul maqasuda ana kiransa falta. Faja'atun ko faja'atun ana kiran wannan falta da sauran fassarorin duk da muka yi. To bari mu shiga cikin karatun. Qalu sun ce inna Umar, shi Sayyidina Umar radiyallahu anhu qala, da kansa ya faɗa an bai'ati Abubakar game da mubaya'a da aka yi Sayyidina Abubakar ya ce innaha faltatun, wai ba a shirya ba. Wa naqulu al-doktor Uthman Muhammadu al-Khamis ya ce na'am hadha sahihun, lalle wannan haka ne, ya inganta wannan kalmar Sayyidina Umar, sabata an Umar, ya tabbata daga Sayyidina Umar radiyallahu anhu annahu qala, lalle Sayyidina Umar ya faɗa an bai'ati Abubakar as-Siddiq game da mubaya'ar Sayyidina Abubakar da aka yi wa innaha falta. Lalle Sayyidina Umar ya yi amfani da wannan kalma, ya ce mubaya'ar da aka yi wa Sayyidina Abubakar innaha falta. Walakin sai dai doktor ya ce da'una na qara'u min sahihil Bukhari, ku kyale mu mu koma mu karanto daga cikin sahihul Bukhari al-qissata kamila, qissar cikakkiya. Nan me yasa ma Sayyidina Umar yace innaha falta? Fa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu balaga Umar bin al-Khattab, abinda ya faru Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda, ya ruwaito cewa labari ya kai kunnan Sayyidina Umar bin al-Khattab, anna ba'd an-nas yaquluna, wasu daga cikin mutane suna cewa la in mata Umar, idan Umar ya mutu la ubayi anna fulanan, wallahi ni kuma wani zan yi wa mubaya'a Sayyidina Umar. Sai aka kawo masa labarin, akwai mutane fa suna wasu suna cewa idan ka mutu wani za su yi wa mubaya'a, wa anna bai'ata Abubakar kanat faltatan, wai mubaya'ar da aka yi wa Sayyidina Abubakar mubaya'a ce wadda aka yi ta ba shirya ba. Ina fata an gane. Ko kuma mubaya'a ce wadda aka yi ta kwatsam. To shi yasa su suke ganin in ka mutu shi wani za su zaba, za su yi wa mubaya'a. Falamma balaga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hadha al-kalam, lokacin da wannan magana ta kai kunnan Sayyidina Umar radiyallahu anhu qala, sai ya tara mutane sai ya ce innahu balagani, yanda al'amarin yake labari ya zo min anna qa'ilan minkum, wani daga cikin ku ya ce, yaqulu yana cewa kai, wani daga cikin ku yana cewa wallahi law mata Umar, wai wallahi da Umar zai mutu bay'atu fulanan, to da wani zan yi wa mubaya'a, naji labarin an ce wani daga cikin ku yana cewa idan na mutu
wane zai yi wa mubaya'a
fala yaghtarran namrun
an yaqula innama kanat bai'atu abi bakrin faltatan wa tammat kada wani mutum ya rudu a cikin ku ya dinga cewa mubayar da aka yi wa sayyidina abubakar ai ita ma wannan irin faltatun din aka yi kuma gashi ta kai labari da haka ni ma da an ce sayyidina umar ya rasu kawai zan je wani zan yi wa mubaya a kila shi ma ta kai labari kamar yadda ta sayyidina umar ta kai labari kun gane wannan yace labari ya zo mun cewa ɗaya daga cikin ku yana cewa wai idan na mutu shi wani zai zaba to ina so ku sani kada abin da ya faru ga sayyidina abubakar na kalifu na zabarsa da aka yi zabin da aka yi masa wanda yake faltatun din to kada wani mutum ya rudu da wannan ya ce shi ma ai in ya zabi wanda ya zaba ko ya yi mubaya'a ga wanda ya yi wa mubaya'a shi ma ko da ya yi mubaya'a ta zama faltatan shi ma za ta kai labari za ta cika ala ku saurara wa innaha qad kanat kadhalika lalle mubaya'ar da aka yi sayyidina abubakar ta kasance haka walakin waqallahu sharraha sai dai Allah ya tsare sharrin ta Allah ya tsare sharrin da ke biyo bayan irin wannan mubaya'ar wanda aka yi ta da mutane kadan ko da yake daga baya duk Allah ya hada kan mutane suka zo suka yi mubaya'a ko kuma Allah ya tsare daga irin mubaya'ar da aka yi wa sayyidina Abubakar ba tare da shiri ba kuma Allah madaukakin sarki sa aka yi mubaya'a ta dace kuma duk mutane suka zo suka goyi baya shine walakin waqallahu sharraha walaysa fikum man tuqta'u al'anaqu ilayhi mithlu abi bakr kusani babu wani wanda ake ganin falalarsa ya kere sa'a a falala ba a hango shi saboda falala da ya kai sayyidina abubakar babu wani yanzu da falalarsa ta kere ba ma a hango ta saboda tsabar falalarsa da inda yayi wa mutane nisa to babu wani wanda ya kai abubakar a cikin an bayyana ko yurid abinda yake nufi annas sabiq aminkum alladhi la yulhaqu fil fadli wanda ya tsere yayi fintin kau a cikin ku wanda ba a iya cin masa saboda falala la yasilu ila manzilati abi bakrin bai isa ya kai matsayin sayyidina abubakar ba idan shi sayyidina abubakar haka ta faru a kansa to waye kamar abubakar kuma hadda wani yake tunanin shi ma in na mutu zai je irin yanda ta faru ga sayyidina abubakar Allah ya sa ana fahimta fala yatma wa ahadun kada wani ma ya sarai an gane ko an yaqalahu mithla ma waqa li abubakar kan wani ma ya sarai irin abin da ya faru ga sayyidina abubakar ya faru gare shi minal mubaya'ati lahu ta hanyar yi masa mubaya'a awwalan tun a karan farko fil mala'il yasir a cikin mutane yan kadan thumma jitima'un nas alaihi sannan kuma mutane duk suka hadu akan wannan mubaya'ar wa adami ikhtilafihim alaihi da rashin sabawar su akan haka kada wani ya tsammaci shi ma yana da irin wannan alfarmar da falala irin ta sayyidina abubakar ya ce shi ma zai yi haka an gane ko wasu kuma suka ce fassara wa laysa fikum man tuqta'u al'anaqu ilayhi mithlu abi bakr ay aina lana mithlu abi bakrin tamuddu a'naquna ilay waye ya kai kamar sayyidina abubakar wanda har za mu dinga dage muna hango falalarsa tayi kire ta wuce waye kamar sayyidina abubakar babu an gane ko to kalma kuma walakin waqallahu sharraha ay waqahum ma fil ajala duk da cewa an yi ta cikin garaje cikin gaggawa mubayar da aka yi wa sayyidina abubakar amma Allah ya tsare sharrin irin abin da galibi in an yi gaggawa yake faruwa an gane ko shine walakin waqallahu sharraha sharrami sharral ajala wato gaggawa da aka yi kafin wata fitina a iya wa'inda suka hadu wanda ba su da yawa nan da nan suka yi gaggawa suka zabi sayyidina abubakar sai Allah ya tsare irin abin da galibi ke faruwa in aka yi gaggawa to shi gaggawar da aka yi ta zabar sayyidina abubakar sai Allah ya tsare sharrin irin abin da ke faruwa na gaggawa bai faru ba a zabar da aka yi wa sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu li'anna min al'adati domin a al'adance man lam yattali 'ala al-hikmati fi shay alladhi yuf'al duk wanda bai gane hikimar wani abu da aka yi ba baghtatan wanda yake an yi shi da gaggawa la yardaha galibi wani sai kaga bai yarda ba galibi abin da yafi faruwa kenan akai abu ba ai tsaya an tuntuba ba akai gaggawa to abin da yafi faruwa galibi shine za ka ga wani yana ganin tunda ba a tsaya an yi abin a hankali ba ko a nitse kamar abin bai yi ba da haka sai ya nuna rashin yaddarsa to wannan sharrin faruwar hakan sai Allah ya tsare bai faru ba a zaban da kuma mubayi'ar da aka yi wa sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wai gurin ne na ga yana dan abin nan amma ina ganin ya fito ko na'am to ثم ذكر قصة ذهابه مع أبي بكر الصديق إلى سقيفة بني ساعدة sannan sai sayyidina Umar ya ambaci kissar tafiyarsa tare da sayyidina Abu Bakar zuwa rumfar Bani Sa'ida Saqifati Bani Sa'ida rumfar Bani Sa'ida wannan majalisar ta Bani Sa'ida wanda rumfa ce da suke zama to sai sayyidina Umar kuma a cikin dai wannan hadisin da yake gaya mana sai kuma ya faɗi kissar zuwansa tare da sayyidina Abu Bakar zuwa wannan rumfa ta Bani Sa'ida hatta qala Umar har sayyidina Umar yake cewa kuntu qad zawwartu maqalatan yace wallahi har na shirya maganganu a ajabatni da suka burge ni uridu an uqaddima hada nake so na gabatar da waɗannan maganganun baina yadai Abi Bakrin a gaban sayyidina Abu Bakar yace na shirya maganganun da nake ganin zan yi magana wato zan fada a wannan wurin wa kuntu udari minhu ba'd al-hida wato kuntu na kasance udari minhu ina boye masa ba'd al-hida wato wani nau'i wani bangare na fushi ina kokarin boye wani nau'i na fushi ko kuma ina kokarin in boye wani nau'i na fushi da zai iya daukan sayyidina Abu Bakar a daidai wannan lokacin da ake wannan tattaunawar ko kuma ina kokarin boye wani nau'i na fushi da zai iya kama ni lokacin da ake wannan tattaunawa shine wa kuntu udari minhu ba'd al-hida an gane ko al-hida sur'atul ghadab wato shine saurun fushi yace ina tattaka zanzan ina ta boye shine udari ina boye minhu ba'd al-hida wani daga cikin irin saurun fushi da zai iya dauka domin yanayin gurin ana buƙatar kada a yi fushi domin ainihin abun yana da sarkakiya falamma aratu an atakallam sayyidina Umar yace lokacin da nayi niyyar zan yi magana qala Abu Bakar sai sayyidina Abu Bakar yace da ni ala rislik saurara fakaritu an ugudibahu sai nayi shiru saboda bana so in fusata shi domin yace saurara in nace zan yi magana kila zai fusata kuma gurin ba a buƙatar a fusata fatakallama Abu Bakrin yace sai sayyidina Abu Bakar yayi magana fakana huwa ahlama minni wa awqara minni sai gashi sayyidina Abu Bakar a daidai wannan lokaci sai zamanto wato ahlama minni ya fi ni nutsuwa wato abinda ake kira al-hulmu shine dumanina indal ghadab sai zamto ya fi ni mallakar kansa ya fi ni nutsuwa lokacin fushi shine ahlama minni wa awqara kuma ya fi ni bi sannu cikin al'amura wallahi sayyidina Umar yace na rantsa da Allah ma taraka min kalimati sayyidina Abu Bakar bai bar wata kalma ba a ajabatni fi tazwiri da ta kayatar da ni a cikin shirya wadda shiri na illa qala face sai da ya faɗi irin tafi badihatihi a ƙwarewarsa sai da ya faɗi mithlaha irin ta wato na shirya da ya banni ni in yi magana sai ya nuna shi zai magana to kuma dama ya fi ni ban abu a hankali sannan ya fi ni natsuwa lokacin fushi sai ya zamto maganganun da yayi irin waɗanda na tsara waɗanda za su burge waɗanda suke sauraro to irin yanda na tsara sai gashi sai kowane wato sai gashi sayyidina Abu Bakar ya faɗi a cikin irin ƙwarewarsa da iya magana sa ya faɗi kwatankwacin abinda ni ma da ni ne magana haka zan faɗa an fahimta au afdala ko ma abinda ya faɗa fiye da wanda zan faɗa ne abinda ya faɗa ya ma fi ni wanda na himmanci ko na shirya zan faɗa da ni ne magana faqala ma zakartum fikum min khairin fa antum lahu ahl wa lan yu'rafa hadha al-amr cikin maganganun da sayyidina Abu Bakar ya ga mutanen Madina al-Ansar sai ce ma zakartu fikum duk abinda na ambata game da ku min khairin na alheri fa antum lahu ahlun kun cancance shi mutanen kirki ne ku mutanen arziki ne ku duk abinda na ambata game da ku na alkhairi kun cancance shi walan yu'rafa hadha al'amru amma abinda nake so ku sani ba a san wannan al'amari na jagoranci ba illa li hadha alhayy min quraish sai ga wannan kabila ta quraishawa hum awsatul arab nasaban sune mafi adalci mafi daidaituwar nasaba a cikin larabawa wa daran sune mafi daidaituwar gida a cikin laraba domin sune a garin makka nan kuma nan ce cibiya wa qad raditu lakum dan haka ku hakura da maganar khalifa ya fito a cikin ku lalle ana son khalifa ya fito a cikin wanda duk larabawan suka ji za su karba domin dama sun saba jagoranci bangaren dangantaka da nasaba ba kamar quraishawa sannan wanda suka fi kusa da ɗakin Allah sune quraishawa dan haka babu wanda ya cancanta ya zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sama da su dan haka wa qad raditu lakum na amince muku ahada hadainir rajulain ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu ya kasidu Umar yana nufin Umar wa Abu Ubaida da Abu Ubaida fa bayu ayyahuma shi'tum ku yi mubaya'a ga duk wanda kuka so daga cikin su ko dai ku yi sayyidina Umar ko ku yi sayyidina Abu Ubaida fa akhadha bi yadi wa yadi Abi Ubaida nan take sayyidina Abubakar ya kama hannuna inji sayyidina Umar ya kama hannun Abu Ubaida wa huwa jalisun bainana dama yana zauna a tsakiyar mu falam akrah mimma qala duk a cikin abubuwan da sayyidina Abubakar ya faɗa babu abinda na kyamata naji ban ji dadi ba ghaira hadha in banda wannan cewa a zabi ko ni ko Abu Ubaida cewa a zabe ni duk wannan shi ya bata min rai a cikin dukkan abu kaji fa eh yace duk a cikin maganganun sa babu maganar da naji ban ji dadin ta ba irin cewa da ya zabe ni kaji gogan da yake ta kashe kuɗi yake ta salwantar da duk abin da zai salwantar sai an zabe shi tilka ummatun qad khalat babu duniya ko kadan ko misqala zarratin a tattare da waɗannan bayan Allah Allah suka nufa gabaki ɗaya a cikin rayuwarsu Allah ya ƙara musu yarda yake cewa falam akrah mimma qala ghayra hadha yace in ka cire maganganun da sayyidina Umar ya in ka cire wannan gaba ta ƙarshe babu kalmar da ya faɗa wadda ta bata min rai wadda ban ji dadin ta ba ita ce wannan kana wallahi sayyidina Umar yace na rantsa da Allah ya kasance an uqaddama a lokacin a ce a gabatar da ni a bayyanar da ni gaban jama'a fatudraba unuqi asare mun wuyana la yuqarribuni zalika min ithmin kuma ba wani laifi ne ba da ya kusanta ni zuwa ga yin hakan haka kawai a ga na cancanta asare mun wuya ba tare da nayi wani laifi da zai kusanta ni zuwa ga abin da zan yi asare mun wuyan ba fa yace amma a gabatar da ni asare mun wuya la yuqarribuni zalika min ithmin ahabba ilayya wallahi ni shi na fi so min an ata'ammara ala qaumin fihim abubakar sama da in yi shugabanci a cikin mutanen da akwai abubakar a cikin su shi kansa ya yarda abubakar ya fi shi cancanta to haka ya kamata ka fito takara wannan ya fito kai ka san wani ya fi ka cancanta shikenan ka janye cewa ne ko yawa in a cikin jam'iyya ɗaya ne an fito primary election ku kun sani tsakaninku da Allah wane shi ne wanda in an aike shi zai biya wato kwalliya za ta biya kuɗin sabulu duk cikinku babu mai ƙwazo da cancantarsa a wannan matsayin ko a wannan kujeran fiye da shi to a tsarin musulunci duk sauran 'yan takara sai su janye ba sai an yi primary election ba sai su ce sun yi maslaha wane kawai je to ka duba shi ma ka duba to kaga kowanne ya nuna adalcinsa domin shi kaga ya fudiya wada tawadu shi sayyidina Abubakar tawadu'anci an gane duk sun yadda cewa duk bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi sama da shi amma tawadu ya nuna cewa ku bar zancen shugabanci ya komo bangaren ku. Ga yanda al'amarin yake, annabi ba Quraishi ne, kuma su suka gaji wannan al'amari na jagoranci, saboda haka ku ban musu jagoranci a cikin mutanen nan guda biyu da suke tare da mu, ku zabi daya. Kaga wannan bai ce a zabe shi ba, kaga kenan wannan ya nuna tawadu. Shi kuma sayyidina Abubakar Umar ya nuna adalci, ya san cewa sayyidina Abubakar ya fi shi, shi sai ya ce a gabatar da shi a bainar jama'a, a sare kansa ba tare da yayi wani laifi ba, shi hakan ya fi sauki gare shi fiye da a shugabantar da shi a cikin mutanen da Abubakar kuma yana. An fahimta, Allah ya kara musu yadda. Daban suke fa, ka ɗauka za ka iya irin tasu. Daban suke, Allah ta'ala ya zaɓar wa annabi su. In ba damsul basirata ba, in ba taɓewa ba, wannan tun ka zagi waɗannan to kuma ina mutumin kirki yake a yau. In dai har waɗannan ɗin duk da irin wannan irin tsarkin zuciya tasu ana ganin wai har suna da wani tabo da za a dinga yawo da shi. Kai yanzu ta bumbunan jikinka ma za ka iya fitowa kai yawo. Allah ya ganar da mu. Wa hatta qala Umar, an ce lokaci yayi ko? To. Wa hatta qala Umar, har sayyidina Umar yace, wa inna wallahi ma wajadna, yace haqiqa mu na rantse muku da Allah, ma wajadna fi man hadarna, cikin waɗanda muka halarci gurin ba mu samu min amrin aqwa, al'amari mafi karfi ba min mubaya'ati Abubakar, sama da zaɓar wato yi wa sayyidina Abubakar mubaya'a. Khashina, kuma abinda ya bamu tsoro, abinda muka ji tsoro, idza faraqnal qauma, in muka kyale mutane, walam takun bai'atun, ba a yi mubaya'a a daidai wannan lokacin ba, an yubayi'u rajulan, to muna tsoron kada su zabi su yi mubaya'a ga wani mutum minhum a cikin su ba'da na bayan mun tafi mun basu, shi yasa muka dage lalle ba za mu bar gurin ba sai an yi mubaya'a, saboda mun ji tsoron kar bayan mun tafi kuma su yi mubaya'a ga wani mutum daga cikinsu. Fa imma, wanda suka yi wa mubaya'an, imma dai bay'anahum ala ma la narda, ko dai mu ma mu zo mu yi musu mubaya'a akan abin da kirikiri ba mu yadda ba. Wa imma nukhalifuhum, ko kuma mu ce za mu saba musu, fa yakunu fasadan, kuma a samu barna da baraka a cikin addini. Faman baya'a rajulan min ghairi mashuratin min almuslimina, kusani duk wanda yayi wani mutum mubaya'a ba tare da shawarar sauran musulmi ba, fala yutaba'u kai ko huwa walalladhi baya'a, to kusani duk wanda yayi mubaya'a ga wani mutum ba tare da shawarar musulmi ba, fala yutaba'u huwa, to shi dai ba za a bi shi ba. Walalladhi baya'ahu, kuma ba za a bi wanda ya masa mubaya'ar ba. Wannan wani abu ne da ya faru ga sayyidina Abubakar shi kadai gayya, shi kenan kawai. An gane kar wani ya ce zai iya zai sake yin irin wannan ba tare da shawarar musulmi ba, to koda wani ya ce zai yi wani mubaya'a, to ba za a bi masa biyayya ba, kuma ba za a yi wanda ainihin wato yayi masa mubaya'ar shi ma biyayya ba. Tagirrata an yi kutala, saboda tsoran an yi kutala kada a kashe su. Fala yatma anna ahadun an yubaya wa tatimma lahul mubaya'atu kama waqa'a li Abubakar, kada wani daga cikin ku ya sa rai za a yi masa mubaya'a kuma mubaya'ar ta zama karbabbiya ta cika kamar yanda ya faru ga sayyidina Abubakar. Wannan shi kadai ne kuma ta faru gare shi, kuma shike. Fa hadhihi qissatul bai'a, wanda ita ce qissa da ta faru ta ainihin wato mubaya'a. Na'am, hiya faltatun, lalle kam mubaya'a ce wadda aka yi ta faltatun, da mutane yan kadan, ko da yake daga baya an samu jama'a da yawa sun yi mubaya'a sun yadda, ko kuma haqiqa mubaya'a ce wadda aka yi ta ba tare da shirin haka ba, kuma Allah ta'ala ya kiyaye faruwar dukkan abinda ainin ke biyo bayan irin wannan mubaya'a. Walakin laha qissatun, sai dai wannan mubaya'a tana da wata tana da qissa. Qad zakarnaha mufassala, mun ambace ta ita qissar daki dake fi kalamina, wato a tattaunawar mu ala saqifati bani sa'ida, game da rumfar banu sa'ida. Fala yakunu hadha da'anan, ala Umar radiyallahu anhu. Daka wannan kalma ta inna hafalta ba za ta zama suka ba akan sayyidina Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa arda. Ina fata an gane wannan kissa ka koma cikin Sahih al-Bukhari kitabul hudud babu rajmil hubla min az-zina idha ahsanat hadithi na 6830 za ka ga wannan hadithi da muka karanta na sayyidina Umar radiyallahu anhu kashiyata ko tagirrata an yuqtala khashiyata an yaqtalahum an-nasu shine fassara sa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.